daga cikin mutanen da suka yi sallar juma'a jiya a masallacin dutsen tanshi a fahimta na ba su da sallah shine fahimta bisa fahimta ta da nassosin shari'a da nassosin maganganun malamai magabata na kwarai abin da ya faru wani bawan Allah yake zo nuna mu a wayarsa ikon Allah ni ban bu ba amma sai wani bawan Allah ya zo nuna mu hudubar yadda abin ya faru liman ya zo lokacin da zai huduba yace yana zazzabi amma da yanzu ya samu sauki aka ce Allah ya sauka ya zo yi jawabi akwai dogon jawabi da yake yi wanda shi ya ce ba huduba bane wannan ya ce wannan sunansa fassarar huduba domin abun in ka ganshi yayi kama da furi huduba za a zo kusan awa daya ko minti 40 ana ta bayanai mutane suna ta'aliki wannan yana sharhi amma duk an ce fassarar huduba ne wanda da wahala amma dai tunda ya faɗi haka mun yarda cewa fassarar huduba ne ba za mu ce furi huduba bane saboda shi a fahimtar sa ya ce furi huduba bid'a ce dan haka shi ba ya furi huduba a masallacin sa amma yana fassarar huduba ya ce fassarar huduba ne bayan ya gama fassarar huduban ne sai kuma yazo ya huduba da larabci haka yake yi to abin da ya faru jiya bayan ya gama hudu wannan jawabin sa da yace fassarar huduba ne ya tashi ya ce ya fara kenan yace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iya nan ya tsaya sai yace kai amma zazzabi na ya dawo muta da sallah kawai sai yace wane kai za ka yi mana sallah ba shi ja sallah ba haka aka yi sallar kuwa sai ya zama ba a yi huduwa tunda ba a yi huduwa ba ko aka yi sallar juma'a da ijma'in da malamai da yawa suka nakalto babu sallar juma'a in babu huduwa malamai da yawa sun nakalto wannan daga ciki akwai ibnu abdul barr al-maliki yana cewa الاجماع منعقد ان الامام لو لم يخطب بالناس لو لا يصلوا الا اربعا يجي اجماعي يا قلو شيوا ليمان ان دي بي حدو باو متاني با اكاي صلا تو فصلن نهي دي حدو ان سن حدو مي كينن سننتا صلا ازهر بار با جمعه با هكا ابن عبد البر يفدا اشين الاستذكار ابن قدامه الحنبلي ينا شيوا الخطبه شرط في الجمعه خطبه شرطي ne na sallar juma'a la ta sukhu biduniha sallar juma'a ba ta inganta in ba da khutuba ba kazalika qala ata yace haka ba ya fada wan nakhai wa qatada wa thawri wa shafi'i wa ishaq wa abu thawr wa ashabu ar-ra'i wa la na'lamu mukhalifan illa al-hasan yace haka wadannan duk malaman aka ruwaito yace ba mu san wani wanda ya saba kan wannan maganan ba sai al-hasan al-basri shi yasa shi ma malamai suka hukunta da cewa wannan magana ce karkatacciya shadza wanda shi ibnu al-hasan al-basri yayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallar juma'a face da hudu ba haka nan ya sake cewa shi ibnu qudama yushtaratu lil-jum'ati khutbatani sharadi ne na juma'a sai an yi hudu ba guda biyu li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yakhutubu khutbataini domin manzon Allah yana yin hudu ba guda biyu ne fi hadith ibn umar a cikin hadithin abdullahi dan umar wa jabir ibn samura da hadithin jabir dan samura wa qad qala kuma manzon Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah wa li'anna khutbataini yace kuma saboda wannan hudubar guda biyu uqimata maqamar rak'ataini an tsayar da su ne a madadin raka'a biyu fa kullu khutbatin makana raka'a yace kowace khutuba daya cikin guda biyun nan tana matsayin raka'a daya ne fal ikhlalu bi ihdahuma idan akai targade wa daya daga ciki kal ikhlalu bi ihdar rak'ataini kamar ai targade ne wa daya daga cikin ruwa'i guda biyu haka ya fada ibnu qudama a cikin al-mughni mujalladi na 3 shafi na 173 yace hadithin jabir ibnu samura da kuma hadithin abdullahi dan umar waɗannan hadithan ingantattu ne ɗaya na cikin sai muslim ɗaya na cikin bukhari hadithin jabir ibn samura annabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu sannan ya zauna thumma yaqumu sannan ya tashi fa yakhutubu qa'iman ya sake wata hudubar ta guda ta biyu a tsaye haka ba musan ya rawaito wannan hadithin hadithin abdullahi dan umar kana annabi sallallahu alaihi wasallama yakhutubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al'ana Abdullahi dan Umar yace manzo Allah ya kasance yakhutubu qa'iman yana khutuba ne a tsaye thumma yaq'udu sannan ya zauna thumma yaqumu sannan ya tashi kama taf'aluna al'ana kamar yadda kuke yi yanzu ana yin khutuba guda biyu kenan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar lokacin da sayyidina Abdullahi dan Umar yake wannan magana wannan hadisin yana cikin sahih bukhari ba a sani ba a taba samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko khalifofinsa shiryayyu wani daga cikin su ya taba yin sallar juma'a ba tare da khutuba ba dan haka ya zama shine abin da yake na gaskiya ba tare da an yi khutuba ba to sallar juma'ar babu ita wajibi ne akan dukkan waɗanda suka yi wannan sallan kowa ya sake sallar azhar din sa abu na biyu wani zai iya cewa ai an yi khutuba tunda an ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ko har zuwa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iyanan sai mu ce to a kaddara ayi huduba to amma hudubar guda nawa akai guda daya akai huduba daya akai to ita ma malamai sun ce in kai sallar juma'a da huduba daya sallar juma'ar ba tai ba ita ma ba tai ba domin khilafu sunna sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne al-imam an-nawawi yana cewa wal jumu'atu la tasihhu illa bi khutubataini juma'a ba ta inganta sai da khutuba guda biyu yana kalto magana al-qadi iyab yace qala al-qadi dhahaba 'ammatul ulama ishtiratul khutubataini li sihhatil jumu'ati an shartanta sai an yi khutuba guda biyu kafin juma'a ta inganta haka al-imam an-nawawi kawo cikin littafin sa mai albarka al-minhaj mujalladi na 6 shafi na 150 an tambayi sheikh Abdulaziz bin Bas rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya hukuncin sallah da aka yi da khutuba guda daya yace yayi sallah wani masallaci sai ya ga an yi khutuba guda daya sai yace as-salatu ghayru sahihati yace sallar ba ce ba wa alayhi an yarjiba ya an yarji'a wajibi ne akan liman ya dawo wa yaqdubu al-khutbata thaniya yayi khutuba ta biyu thumma yu'idu as-salata sannan ya sake sallah fala budda min khutubataini ba makawa sai yin khutuba guda biyu kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah yayi wa huma shartul li sihhati as-salati yace khutubobi guda biyu nan shar'i ne na ingancin sallah an tambayi ash-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen akan shi ma khutuba shin juma'a za ta yi da khutuba guda daya yace la budda li salatil jumu'ati min khutubataini yace ba makawa khutuba juma'a sai an mata khutuba guda biyu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yakhutubu lil jumu'ati khutubataini saboda annabi sallallahu alaihi wasallama khutuba biyu yake a juma'a wa yaqulu amma ba'du yana cewa a cikin amma ba'du fa inna khayral hadithi kitabullah sai yace fa law itasara ala khutubatin wahidatin yace da a ce mutum zai takaita akan khutuba daya lakana ala ghairi hadin nabi sallallahu alaihi wasallama to da mutum baya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambayi ash-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen har yanzu aka ce da shi liman ne ya manta shi mantawa yayi ba kuskure ba liman ne ya manta yayi khutuba guda daya kawai sai aka tashi aka yi sallah yajibu ala al-imami wal ma'mumin an yu'iduha dhuhran wajibi ne akan liman da mamu su yi sallar azhar domin dama duk wanda bai samu juma'a ba me ya akansa azhar ne akansa haka al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya amsa fatawa a cikin al-fatawa ar-rasail mujalladi na 16 shafi na 79 abu na uku na kusa da karshe wannan fa in mun dauka cewa kenan khutuba ne a ce kawai innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man